nan muna kewayen babbar kasuwar Difa wato Marshe Central wacce yake ci a kowace ranar Talata. Kamar kowane mako a wannan Talata 29 ga watan Yuni ma kasuwar ta cika sosai, inda masu saye da sayarwa ke harkoki ba tare da wata fargaba ba sabanin yadda abin yake a shekarun baya. Umaru Bulama matashi ne dake saida katin caji a bakin kasuwa.
A dan lalle muna cikin fargaba a nan jihar Difa. In mun hito da safe mi za mu fuskanta, in mun shiga gida da daddare mi za mu fuskanta. Yanzu alhamdulillahi hankulan mu ya kwanta, irin kuma jami'an tsaron mu gwagwarmaya da suke yi, Allah Ubangiji ya ba su karfin gwiwa.
Sai dai rashin aikin yi na zama wata matsalar da ke damun matasa a jihar ta Difa.
Jihar Difa idan ka duba matasa cikin kashi 85% duka ba su da aikin yi, kuma rashin aikin yi nan shi yake jefa matasa cikin hali haulai, suke shiga wata hanya. Amma yau a ce mutane suna da aikin yi, suna da sana'a, babu dalilin da zai sa matasa za su tashi su sa kansu cikin wani hali haulai. Yau matasa yana cikin wani hali wanda in ya yi to a wuni da wuya ne ya samu sanksan fara wanda zai ci ya sha.
Babbar tashar shiga motocin jigila na gab da babbar kasuwa, manzanta da Baba Ali shugaban ƴan kamashin layin Difa zuwa Gaidam.
To yanzu dai al'amuran namu wannan zuwa Najeriya alhamdulillah an samu ci gaba, sai saboda motoci suna tafiya suna dawowa lafiya, babu wani tare-taren da suke, babu wani matsala yanzu. Gendarmomi an kawo da yawa, kowane ƙauye ma an kai su.
A nan ma matasa na korafi akan rashin samun cikakkiyar dama, kamar yadda za a ji daga bakin Musa, wani matashin direba.
Mu ƴan jihar Difa wannan matasa dewa muna na wallahi, hai a hankali, abun rayuwar kullu tsada ne take. Harkan mai yayi tsada, harkan karfe yayi tsada, duk abun da kaje ka tambaya kuma abu hai a hankali.
Jihar Difa mai iyaka da jihohin Borno da Yobe ta bangaren kudu, na da iyaka guda da kasar Chadi ta bangaren gabasin jamhuriyar Nijar. Yankin na da kabilu mabambanta waɗanda suka hada da Kanori, Tubawa, Hausawa, Larabawa da Fulani. Galibin su na dogara da noma da kiwo da kasuwancin kifi. Sai dai matsalar tsaron da aka yi fama da ita daga shekarar 2015 zuwa 2020 ta haddasa durƙushewar tattalin arzikin yankin, wanda kuma sannan a hankali ke kokarin murmurewa a dalilin wasu matakan da hukumomin Nijar suka dauka a ƴan makonnin nan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.